addu'a ta gaba da ake wa mara lafiya 148 as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak wannan sau bakwai ake wa mara lafiya hadisi Abdullahi dan Abbas ne shi ba wancan riwayar Bukhari ne ta inganta wannan ma riwayar ta Bukhari ne da Muslim as'alullaha al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka Allah ya warkar da kai as'alullaha al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka sau bakwai zakai ta yi as'alullaha al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullaha al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka malamai suka ce an so ka taɓa mara lafiya kamar kana taɓa da ƙafarsa